Shugaban hukumar zabe Farfesa Mahmud Yakubu ne ya jagoranci jami'an sa domin mukabala akan bukatun kudin da hukumar ta nema na gudanar da zaben shekara 2019. Farfesa Mahmud Yakubu ya ce suna bukatun naira biliyan 189 ne wanda za su kasa shi gida hudu. A ciki za a biya ma'aikatan zabe da kwangilar buga takardun zaben da bangaren gudanar da ayyukan zabe sai kuma kudaden da za a ware domin bukatu na musamman.
Compared to the 2015 general election, which cost the nation 120 billion, this time around we are proposing the sum of 189 billion, meaning that there is a difference of 69 billion naira.
Farfesa Mahmud Yakubu ya ce idan an yi la'akari da zaben shekara 2015, kuɗin da aka kashe naira biliyan 120 ne kawai. Amma yanzu hukumar na neman naira biliyan 189. Akwai bambancin naira biliyan 69.
What is responsible for this difference? First, in 2015, we had a voter population of about 70 million. As of Saturday last week, we had 12.1 million. If you add to the 70 million for 2015, then you have a little over 82 million registered voters.
Ya kara da cewa abin da yasa aka samu bambancin shine yawan waɗanda suka yi rajista a shekara 2015 mutum miliyan 70 ne, a yanzu an karu da miliyan 12. Idan an hada jumla ya zama miliyan 82, shi yasa kuɗin suka karu. Ganin cewa kwamitocin majalisar wakilai da na dattawa ne suka yi wannan taro, shi yasa na tambayi sanata Suleiman Nazif, wanda shine shugaban kwamitin zaɓe a majalisar dattawa, akan ko wannan zaman yana nuni da cewa an katsa hutun ɗan majalisar kenan gaba ɗaya da amsarsa.
Ayyukan namu biyu ne, kwamiti da wazoran muhawara. To yanzu kwamitin ne aka bude domin su fara tantance waɗannan kuɗaɗen da hukumar gudanar da zaɓe take buƙata. In mun yarda da wannan kuɗaɗen yayin daidai, shi kenan abin da ya rage zai mu kai appropriation. Su ne wanda za su inda za a samu kuɗaɗen. Once aka yarda, shi kenan zai majalisar dattawa da wakilai su bude.
Da cin gashi, dokar zaɓe ɗin nan da kuka gyara bana, yaya matsayin kadiru da?
Ba shakka babban abin da ya sa muka yi nasara 2015 ba wani abu ne illa kadiru da nan. Da babu kadiru da, da ba mu nasara ba. Domin da magudin da za a tafka a wannan lokacin ya ɓaci. Amma kadiru da nan shi ya taimaki mutane. Bayan ya taimaki mutane, sai muka ce to tunda ya zama ka bari mu sa shi ya zama doka cewa dole kowane zaɓe zai an yi da kadiru da. Wannan muka saka a ciki. Ba mu tsaya a nan ba kuma, sai muka ƙara da cewa in kadiru da baya aiki, to ma maganar zaɓe a wajen bai taso ba. Sai an jira an kawo kadiru da ne aiki. Ko da za a yi awa 22 zai a yi washe gari a kawo, in kuma akwai spare card reader zai a je a ɗauko su daga inda yake a kawo a ajiye a ce a ci gaba. So mu ba card reader ba zaɓe.
Halin yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido domin su ga yadda za ta kaya. Saboda har yanzu ba a san lokacin da majalisar za ta dawo hutu ba, saboda rikicin da ke faruwa na shugabanci tsakanin APC da PDP. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.